Na namu na namu to mumpu to kubu to musoma abungana lokaci wai taromba Zambia ba.
On the beat.